If I can wait,
come on, something, come on in. Don't be shy, be the guy full of a chair.
Who knows? There's something to any day. I will know right away, soon as it shows.
Something's coming, I don't know what it is.
to guide them through coming to me.
To me. Da 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 da